I feel like you wanna taste the tickles over my face. Let me direct you the way. I know you want it to stay.
Your heart was I am so was I. You found my weakness, right? As time went by, we walked the line. You made us go insane.
Da 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 da